Wasu gungun matasa ne da yadda ke kokarin shirya wannan biki mai takin Yola Beach Party, bikin da iyaye da kuma kungiyoyi ke mazargin cewa na nuna tsareci ne. Wannan ne ma dai karo na biyu da matasa a Yola ke shirya irin wannan biki da kan hada samari mata da maza domin holewa. Ko da yake wannan karo runa ƴan sannan jiha ta ce ba za ta makyale ba. To waye ko me yasa runa ƴan sannan jiha Adamu hana wannan biki a bana? DSP Suleiman Yahanguroje shine kakakin rundunar ƴan sandan jihar.
Ibrahim Abdulaziz a rundunar ƴan sanda na jihar Adamawa dai tun lokacin da muka samu labarin bukatan yin bikin nuna tsiraici a nan jihar Adamawa, kwamishinan ƴan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike a gane su waye suke faman yi, sannan kuma aina ake so a yi. Har yanzu da nake gaya maka ba mu samu tabbashin inda ake shirin za a yi din kuma da wayan da aka yi, amma ina tabbatar ma da mutane cewa har ila yau muna nan muna gudanar da bincike, sannan kuma muna kira ga al'umman jihar Adamawa har ila yau su ci gaba da ba jami'an mu haɗin kai domin tare mu yi haɗaka mu tabbatar da irin wayannan bukukuwa ba abu ne wanda ake bukata a yanzu haka, kuma abu ne wanda zai kawo mana tashin hankali, sannan kuma ba za mu yarda ba za mu amince da haka ba.
Ita ma nata bangaren kungiyar Adamawa Concerned Citizen da ke cikin kungiyoyin kare haƙƙin al'umma a jihar ta bayyana ɓacin ranta kan wannan batu. Honorable Hussaini Gambo Bello Nukura da ke zama shugaban kungiyar ya ce ba za su kyale a gudanar da wannan biki ba.
A gaskiya mukan ba mu yarda a yi irin wannan shaidancin ba, domin wannan ba alheri ba ne ga matasanmu, musamman ma hali da muke ganin a yanayin matasanmu a yanzu na irin abun da yake tafiya tsakanin yaran mata, yaran mada, irin tafiyar da suke samarin, kuma na ga sun bi abun daga shekara 18 zuwa sama. So kada al'amari ne wanda suke so ta gurɓatar da yanayin rayuwar yaranmu, saboda haka ba za mu yarda da irin wannan abu, da kuma dole gwamnati ta ɗauki mataki domin ya gaggauta dakatar da wannan abu.
Tun farko ma dai sai da iyaye suka nuna ɓacin ransu game da wannan biki da suke zargin cewa na fitsara ne.
Sunana Murtala. To na farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abun dai zan ce Allah dai ya rufa mana asiri, domin wannan dai ba ɗabi'anmu bane kuma ba al'adarmu bane. Abun da muke ji daga nesa yazo ya faru da mu a nan, wannan ka ba mu ji daɗi ba, domin wannan ka hagga Allah mun gode ma da hukuma da suka shiga al'amarin nan suka dakatar da shi, domin ba mu san inda zai tafi ba.
Ya koma zuwa yanzu tuni waɗanda suka shirya bikin suka shiga nukusani, inda jami'an tsaro ke na Mansurwa a Jallo. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.